sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Alhamis 24 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba ya kuma kiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa al'ummar jihar Nasarawa sun yaba da ayyukan ci gaba da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a jihar a yau Alhamis. Kim ya kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya ta aike wa shugaban kasa Muhammadu Buhari takardar koke akan yadda kamfanonin wutar lantarki suke yawan dauke wuta a kasar. Kana masu ruwa da tsaki a birnin Kumasi sun yi Allah wadai da karuwar laifukan cin zarafin yara da wani lokaci iyaye suka ce ba a fitowa da maganan a bainar jama'a. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan rayoyin da wasu masu fada aji a jihar Nasarawa suka bayyana game da takarar shugabancin jam'iyyar APC. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kaddamar da farmaki kan Ukraine da sanyin safiyar yau Alhamis a wani hari mafi girma a Turai tun karshen yakin duniya na biyu, inda aka kai hari kan sojojin Ukraine a yankin gabashin kasar da ake takaddama a kai, tare da harba makamai masu linzami kan wasu muhimman biranen kasar, ciki har da babban birnin kasar Kiev. Putin ya bayyana harin a matsayin aikin soja na musamman wanda yake nufin rage karfin sojan makwabciyarta ta kudu, tsohuwar jamhuriyar Soviet, amma yanzu take zama kasa mai cin gashin kanta tun shekarar 1991. A wani jawabi da ya ta gidan talabijin da kafa da Kremlin, shugaban Rasha ya gargadi sauran kasashen duniya da kada su shiga, kuma ya ce za su fuskanci sakamakon da ba su taba gani ba. Cikin hanzari, Amurka da kawayenta ne sun yi Allah wadai da harin, kuma sun sha alwashin sanar da saka takunkumin kare tattalin arziki akan tattalin arzikin Rasha nan gaba a yau Alhamis. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira mamayewar ta Putin da yakin da aka tsara. Kafafen yada labaran kasar Siriya sun rawaito cewa Isra'ila ta harba makamai masu linzami da dama zuwa sansanin sojan Siriya da ke kusa da Damascus, babban birnin kasar, da sanyin safiyar yau Alhamis, inda suka kashe sojoji uku tare da yin barna. Tashar talabijin ta kasar ta ambato wani jami'in sojan Siriya da ya nema a sake sunansa, yana faɗin cewa sojojin tsaron sararin samaniyan Siriya ne suka harbo akasarin makaman masu linzamin. Harin dai ya zo ne kwana guda bayan da Siriya ta ce wasu makamai masu linzami da dama daga arewacin Isra'ila sun kai hari a yankunan kusa da garin Kunitra da ke kudancin kasar, wanda ya lalata kayayyaki kawai. Isra'ila bata mayar da martani ba game da harin. Isra'ila ta amince da hare-haren baya-bayan nan da aka kai kan sansanonin mayakan sa kai da ke kawance da Iran, kamar kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon da ke yaki a bangaren dakarun shugaban Siriya Bashar al-Assad. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasuwannin hannayen jari na duniya sun fadi. Kana farashin mai ya tashi da kusan dala 6 kan kowace ganga, bayan da shugaba Vladimir Putin ya kaddamar da farmakin soji Russia akan Ukraine. Kasuwannin Turai da Asia sun fadi, kuma hannayen jari a Wall Street sun yi kasa sosai. Farashin danyen man Brent ya tashi zuwa sama da dala 100 kan kowace ganga, bisa fargabar yiwuwar katsewar man da Rasha ke fitarwa. Kudin Rasha rubul ya fadi da kashi 7.5 cikin 100 kan dalar Amurka. Tarayyar Turai ta ce tana shirin kakabawa Rasha gagarumin takunkumi. Tashin man fetur da wasu kayayyaki wani karin damuwa ne ga masu zuba jari da tun dama suna zullumin yiwuwar tasirin shirin asusun ajiya Amurka na kokarin ta rage hauhawar farashin kayayyaki.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, al'ummar jihar Nasarawa sun yaba wa ayyukan ci gaba da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a jihar a yau Alhamis. Ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar sun hada ne da filin saukan jiragen sama da tashar mota irin na zamani da cibiyoyin koyon sana'o'i da tashar wutar lantarki, babban bankin Najeriya da sauransu. Ga dai Zainab Babaji da ci gaban rahoton.
Al'ummar jihar Nasarawa sun yi na'am da ayyukan ci gaba da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a yau Alhamis a jihar ta Nasarawa. Ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar sun hada da filin jirgin sama, cibiyar koyon sana'o'i, katafaren tashar mota irin na zamani, babban bankin Najeriya, cibiyar wutar lantarki da sauransu. Al'ummar jihar ta Nasarawa sun yaba da ayyukan ne inda suka ce zai kawo ci gaba da inganta tattalin arzikin jama'a.
Sunana Sule Sarkin Fada, Rugagu, cikin wadannan ayyuka da Buhari yau bai commissioning, Gaban Power Station, yau Nasarawa State Water 24 hours. Akwai terminal bus wanda aka siya sabbin motoci, kaga anan talaka ya samu ci gaba.
Sunana Hajiya Rabi Isu Ibrahim daga Wamba, ga ziyara ga karba ga murna dun dole a cikin motocin da kike ganin nan mace sai ta tuka shi zuwa Yobe.
Sunana Alhaji Ibrahim Abdullahi a dongare lafiya. To alhamdulillah mu ba mu da abin da zamu ce sai dai mu ce ma Allah mun gode mishi. Na maganan express na zamuna daga nan har makodi kuma aiki na tafiya na gaske. Kuma abu na biyu shine mu yanzu mun fi Abuja ma samu wuta.
Sunana Hajiya Fatu Sule Yamma waziriyan Wamba. Alhamdulillah wannan wuta gaskiya ba abin da zamu faɗa sai godiyan Allah domin matan mu suna yin zobo na siruwa. Da an kaje inji sai kaje kaka kusan awa 5 kai wata rana ma ni kan kaje kai kwana 3 a inji. Amma yanzu an waye gari kana kai nika yanzu nan za maka.
Shugaban kasar ya kaddamar da ayyukan ne cikin tsauraran matakan tsaro da aka hana akasarin yan jarida na ciki da waje shiga harabar kaddamarwar. Kwamishinan yada labarai da yawon shakatawa a jihar Nasarawa Yakubu Muhammad Lawal ya ce gwamnati ta samar da ayyukan ne don samar da walwala wa al'ummar jihar.
Na farko akwai kananan cinikewa, na biyu za a kawo ma matasanmu aiki kuma zai bunkasa tattalin arzikin mu.
Sakataren jami'ar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello yace yana da yakinin gwamnati za ta ci gaba da kula da ayyukan da ta sanya don amfanin al'umma.
So wannan skill acquisition zai sa matasan mu su dogara da kansu. Sa'annan airport din nan in ka je yanzu akwai ƴaƴan mu da sun fara aiki a wurin, ci gaba ne. Airport din mu yanzu ita ce alternate, wato kaman ana emergency, kama ana neman gaggawan sauka ko airport din Abuja ba samu weather da kyau ba, kaga yanzu sauri minti 10 sai a zo a sauka anan.
Sau da dama sai kaga an yi irin waɗannan shirye-shirye masu, amma daga ƙarshe bayan an zo an yi wannan commission ne sai kaga an bar shi kadangaru da ɓeraye kawai sune suke cin gajiyar wurin.
Amuna mu ba zai zama haka ba. Yanzu ko security na Air Force su suna son su yi amfani da airport dinmu na Nasarawa.
Sauran ayyukan da shugaban kasar zai kaddamar ya zuwa gobe Juma'a sun hada da katafaren wurin taro a garin Kefi da babban tashar mota a garin Karu da ke makwabtaka da Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Cibiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya ta aike wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari takardar koke akan yadda kamfanonin wutar lantarki suke yawan ɗauke wuta a ƙasar, musamman ma a babban birnin tarayya Abuja, inda suka nemi a sake duba al'amarin sayar da hannun jarin kamfanonin gaba ɗaya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Da in kowane 1,000 zai baka 18 unit, kaman kwana uku da suka wuce mun zo zan saka katin wuta, yanzu ya koma 15.5 yake baka. Babu bayani, haka kawai an ƙara kuɗin wutan sai dai kai ta mamakin ya ake. So ya kamata ya duba hannun jarin da aka saida, shin ana abin da ya kamata koko, saboda gashi ma kana siyan katin ma babu wutan. To da wanne jama'a za su ji?
Idan wannan ƙorafi da Hajiya Fatima Abubakar, mazauniyar unguwar Asokoro ta babban birnin tarayya Abuja ta yi ne, yasa shugaban cibiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya, wato Nigeria Consumer Protection Network a Turanci, Kola Olubiyo ya gana da manema labarai a Abujan, inda ya nuna cewa an kwashi tsawon lokaci ana fama da rashin wuta a kasar bayan an ɗauki matakai da dama na gyara al'amarin. Olubiyo ya ce cibiyar da yake shugabanta ta rubuta wa shugaban ƙasa wata takarda ta musamman akan yadda ake fama da rashin wutar lantarki, domin akwai abin dubawa a harkar sayar da hannun jarin baki daya.
Muna so shugaban ƙasa da Allah bai sui sabili lai yi amfani da karfin ci jara mana magana wuta abun talakawa su muna sha wuya shugaban kasar ai kokarin sa ya yi cement project ya ba su kudi ya ba su World Bank ya ba su kudi daga CBN akwa uta align na generation sun ki basdoka uta umba muna cikin baban damuwa
shi kuwa tsohon shugaban ma'aikatar wuta ta Kaduna Idris Muhammad Madakinjan ya ce gwamnati ta san matakin da za ta dauka a irin wannan yanayin
kowa ya sani waɗanda suka sai hannun jari sun ci amanan gwamnati gwamnatin da ta sayar da jari ta san an ci amananta saboda haka kaman likita ne da mara lafiya to likitan kuma a wannan tafiyar shine gwamnati da sayar da hannun jari wa masu hannu da shuni kuma gwamnati ta san cewa an ci amananta kuma gwamnatin ta san abin da ya kamata ta yi matakin da ya kamata ta dauka ta warware duk wani abin da ya shafi maganar saida hannun jari da ta yi a wannan kasa
amma me ba shugaban kasa shawara a harkar manyan ayyuka Ahmed Zakari turakin ka zaure ya ce gwamnati tana aiki tukuru wajen magance matsalar
in an duba me ke faruwa da kayayyakin kudin su da tsadan su da ake hadawa a samu kudin wutan in kudin wutan ta yi yawa za a rage ta in ta yi kadan za a kara ta na daya duk wata shida sai an duba ta dan ba a so cikin dokar wani ya cutu ko azalinci wani ko su ɗan kasuwan su ci da yawa ko kuma jama'a a caje su da yawa duk wata shida sai an duba an ga nawa ne to magana ta farko shine duk wata shida ana dubawa bai zama ne wani sabon labari da sai an ta tsalle-tsalle akai ba na biyu kuma yanayin abu wanda muke gani da rage kudin gas da muka yi da karin wuta da ake so a samu tunaninmu kudin wuta zai ci gaba da sauka ba karuwa ba
an kwashi makonni biyu ana fama da rashin wuta a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja abin jira a gani shine irin matakin da mahukunta za su dauka domin biya wa masu amfani da wutan lantarki bukatun su na yau da kullun saboda tallafawa kananan sana'o'in hannu wajen farfado da tattalin arzikin su Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Har yau kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu ruwa da tsaki a birnin Kumasi sun yi Allah wade da karuwar laifukan cin zarafin yara da wani lokaci iyaye sukan ce ba a fitowa da maganar fili. Wasu shugabannin al'umma sun yi kira ga jama'a da su daina rufawa masu aikata wannan danyen aikin asiri. Kana su taimaka a kai su ga hukumomi da suka dace. Ga Hamza Adam da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Hajiya Maimunan Nuna magajiyan zangon birnin Kumasi ta faɗa wa muryar Amurka cewa in ba iyayen da ake cin zarafin ƴaƴansu sun yi watsi da batun rufa-rufa ba, ba za a iya cimma manufar kawar da wannan matsala ba.
Wani bai faɗi ni, wai kai ɓata ma yaron shi in ya girma kai ya samu miji. Wallahi summa tallahi ni dai na faɗi da komai za mu yi da kashe dai mu yi da kai abin da ake ma yara. Akwai damuwa, matukan damuwa. Na yi kuka ne kuka da shekara 55 ya refin yariya mai shekara. Kara bakwai yariya karama ya bata mata mahaifanta
kuma bukaci da iyaye su daina bar ƴaƴan su na zuwa talla
talla bai kulla maka komi ga an aza ma mutun talla in ba a sai ba ya je ya kai wani ya zuye ya bashi ya kawo mai kudi ya dauki diyaucin shi banza a zo gida kuma ba a fadi
limamin ahlus sunna wal jamaa a jahar Ashanti Dr. Ismail Sa'id Adam cewa yayi
bala'i ne na yariya kankanuwa wanda yake a ce babban mutun ya je shekaran sa 40 ko shekara 30 yariya kuma shekara 9 ko shekara 6 ma akwai wanda magacin shekara 4 ma yaje ya fada masa wanga hauka ne iyaye su kula da shiga da fito na yaran su sannan wanda ke ga irin wannan hali mutanen unguwa kar ayi wasa gangan shekara ma buri ai kokari a tona asirin sa
kiraye-kirayen masu ruwa da tsakin na zuwa ne biyo bayan an cika wasu mutane biyu kowannen su ya zarta shekaru 40 da haihuwa a duniya bisa laifukan kazartar da kananan yara da ake zargin su da shi yaran dai sun hada da mai shekara 12 da mai shekara 7 da haihuwa a duniya kuma a fadar likitoci raunukan yaran ka iya janyo matsala sosai yayin aihuwan su nan zuwa gaba
shin zan jibi mai ruwa cikin boot come cikin inside na kai machine na koma boot kai boot ya je cikin kusfresh e wan kan shi rewa kan kan gudan iste na wando na da kan shi sa daga bana wannan faji da wani ya kashe
na tuntubi jami'in da ke hudda a tsakanin fadar limancin kasar Ghana da na Sufeto Janar din dakarun ɗan sandan kasar Malam Usmanu Mansur, a inda yake cewa tuni aka kafa kwamitin da za ta ringa ladabtar da masu aikata wannan kazamin aikin.
Ana borewa mutane sai su ce ai wanga magana bai kamata ya fita gida ba, maganan gida ne kai fita waje. Ta yanzu aka form kungiya na musulmai baki daya, da irin abu haka ya faru musulmi kai kokari ka zo ka gwada abin da ya kamata, insha Allah aya da alqur'ani da hadisi za a yi sun ba kai gaskiya ba da wannan fotuno za a duki ake a ban hukumar kasa kira waji kuma su ce kanka on su kai ka fa insha Allah competent court of jurisdiction na kasan Ghana ya deal da kai tun da ake deal da rafi da wanda ya ci tarafin yara a kananan
yara fiye da 1200 ne hukumomin kasar sun ka bayyana cewar an kazartar da su, amma mafi yawan su ba a kawo kara ba. Hamza Adam, sashin Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To madalla a gaida Hamza Adam. Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman da ta hada mana akan ra'ayoyi da wasu masu fada a jihar Nasarawa suka bayyana akan takarar shugabancin APC.
Masu ruwa da tsakiyar harkokin siyasa a jihar Nasarawa sun fara tofa albarkacin bakinsu kan batun wanda ya cancanci ya rike jami'iyyar APC a matsayin ƙasa baki ɗaya. Lamarin ya biyo bayan tsari da uwar jami'iyyar APC ta ƙasa ta yi na baiwa shiyar arewa ta tsakiya hurumin tafid da wanda zai shugabanci jami'iyyar. Tun can tsohon gwamnan jihar Nasarawa Sanata Umaru Tanko Almakura ya nuna sha'awarsa ta takarar shugabancin jami'iyyar, inda masu ruwa da tsakiya a jami'iyyar APC a jihar Nasarawa suka tofa masa albarka. Kwatsam sai aka samu labarin tsohon gwamnan jihar ta Nasarawa Sanata Abdullahi Adamu shi ma yana neman tsayawa takarar shugabancin jami'iyyar. Na nemi jin ra'ayoyin wasu mazauna jihar Nasarawa don jin me hakan zai haifar musu a siyasance. Sule Sarkin Fada Rugagu yace demokradiyya ake yi wanda kowa yana da yancin tsayawa takara.
Demokradiyya ake kuma wannan shugabanci da ake nema ba abinda za a ba mutum bane, kaya ne na zabe. Don haka zabe ne za a yi wanda Allah Ubangiji ya sa ya zamanto chairman na party. Mu muna shirye koyin mu da kwarkwata za mu bashi goyon baya. Amma kafin nan akwai wanda ya kwankwasa kofa, wato shine Sanata Umaru Tanko Almakura. Kuma iyayen gidanmu da gwamnatin jihar Nasarawa ta duba jajircewan wannan bawa domin yayi kokari fede yanda yake tsammani ke fede tunanin kowane da Nasarawa state. Dalili da yasa na fadi haka shine, da farko shi kade shine gwamna da ya samu ticket na zuwa governorship a jami'an da Buhari ya kafa, shine CPC wato 2011. Kuma a tattare da haka ƴan majalisan shi guda hudu ne kacal wanda ya imagine wadon governor da shi, guda 20 out of 24 suna PDP ne. Kinga idan mu masu hankali ne, da ba don Tanko Almakura ya rike amana na shugaban kasa ya ki defecting zuwa wancan jami'a ba don babu irin tayi da ba yi mushi don ya dawo ba. Da haka ma majalisa sun yi yunkurin cire shi, Allah Ubangiji bai ba su sa'a ba. Mataimakin gwamna na wannan lokaci da mushi Luka ya bar jami'an ya koma PDP, haka suka gama gwamna CPC mataimakin shi PDP. To jajircewa wanda Almakura yayi har ya tsiya wannan jami'a ya har an yi maja shine ya kawo wannan nasara da muka samu, wanda kowa da kowa yau a Nasarawa state yana cin gajiyar APC. To in dai haka ne kuwa mun tabbatar ba mu da dalilin kauce ma Almakura ba.
Alhaji Ibrahim Abdullahi a dongarin lafiya ya dauko bayani ne tun daga kan yadda aka samo jami'ar APC ta hanyar hadaka da suke watakin maja.
Kamar inda idan zaki lura zaki ga wani interview na mai girma gona kamar last week, Nasarawa state ba su da wani dan takarar da ya wuce Umaru Tanko Almakura. Domin idan kin lura duk wanda sun yi party chairman na APC na Nigeria gaba daya abu ne maja. Mutanen AD sun yi, mutanen duk partin da dai ka san an yi maja da su sun yi party chairman na kasan nan, amma CPC ne ba su yi ba. Yanzu nan mutanen da an fi maganar su a considering shi Umaru Tanko Almakura ba sabida komai ba, shine initiative na maja a kasan nan. a party na shine anyi maja idan za mu na adalci gononin kasa the leaders na APC na kasa idan da su mu na adalci ba mutumin da ya dace ya rika wannan kujeran da ya huce Umar Tunku Almakura a consider din nashi abu guda biyu a consider din nashi na maja shine sanadiyan yau shugaban kasa yana shugaban kasa da yaddan shi a party na shine an fara maja a consider din nashi na irin legacy da the history of Nasarawa state tun da an kafa mana Nasarawa state wallahi tallahi Allah da muke ku bamu taba samu gwamnatin da ta mana aiki kamar Umar Tunku Almakura ba kuma muna alfahari da haka a consider din nashi na mutun ne mai kishin party sosai na kasa ba zai taba rabban party ba amma na da mai tabbatar muke idan kin ga APC ta samu wani problem da wayansu abubuwa wani iri to ba ya adalci ne ba amma idan za mu na adalci mutanen arewa ko north central musamman idan ana so ayi adalci wallahi Senator Tunku Almakura is the right candidate
to amma ana batun demokradiya ne kuma demokradiya ya ba kowane dan kasa damar shiga baka ganin kamar shi ma Abdullahi Adamu yana da hurumin ya tsaya ta wannan takara
idan yana da hurumin ya tsaya yana da hurumin ya tsaya amma kamar yanda na ga ya muke wallahi tallahi Allah ko a gaban shi yau zan iya ga ya muke cewa shi ya san ba capacity nashi ne nima ba amma yana so ne wayansu ne sun yi amfani da shi domin ya jisurai Tunku Almakura which is everybody knows a kasan nan ba mutumin da bai sani ba hadin baki ne da wayansu camp din da basu so shi Umar Tunku Almakura to sun ga ba su da wani plan B nasu sai dai su fit da wani takara a Nasarawa state to shi ya nuna cewa shi ba elderly person ba kenan domin da shi elderly person ne wallahi abin da yayi nan bai kamata yayi ba
ga Muhammad Tajuddin Hassan kuwa jami'ar APC na bukatar tsohon direba ne
muna fahimta da cancan fito ga mai shi da Abdullahi Adamu dalili kasar mu na bukatar shugabanni na kore wanda sun kore kuma an san su kwararru ne wajen gina kasar jiya kuma da baki daya shi Abdullahi Adamu a fahimta mutum ne wanda ya san shekaran jiya ya san jiya kuma ya san yau kuma da kuma yake idan Allah ya taimaka da din da Allah ba shi na fasiya da kuma cikin ne siyasa wajen ya kafa da al'umma kasar mu ta yi da al'umma za su kiyaru gobe cikin da Allah su samu to dai misali Abdullahi Adamu shi yau zaka yi na fansu public da shi ake najiya da shi aka rai kuma da shi ake dole ka san mu su da jami'a APC ma ga bukatar shugaba a Najeriya a yanzu wanda zai fiya san kudancin Najeriya ya san cewa shugabancin Najeriya ya san kasar ya murabbar wal ya san cewa ya kawo very well ya san cewa mun na kasar Hausa very well wanda ba zai yi ya da kawo nan al'umma zuwa daidai lafiya kana da ke mutu kuma kinsa da ke mutu kasar sa a ji al'umma gwa ka dun kullun ya za ta ci a wadda dan yi kasar za ta ci gaba mota in za ku ka mota a dinga ji hukata a samu koran direba kuma ta danganya kun da kike ta shi a siyasance da shugabanci na al'umma mai inganci Abdullahi Adamu tsohon direba ne masanin hanya ne kuma wannan shi yake ne mu kai shi kuma daga Allah kuma daga cewa Allah zai mana yadda muke so
Aliyu Ilele Gayan yace kasancewa masu ruwa da tsaki sun fidda matsaya bai kamata a yi amai alashi ba
Sanato Abdullahi Adamu so shi yana cikin reconciliation committee ne ina shugaba ai abun kunya ne ma abun rashin da ne ma a ce kuma wanda yana cikin committee na sulwanta ɗan takara a ji kuma zuwa ce yana so so ya zama kaman ka ba mutum tambaya ne ya kai na mata introduction shi kuma yaje kuma yana magana
amma bai cancanci ya tsaya takaran bane
ko dai kowani dan jami'a ya cancanci ya tsaya amma kowa ya shina abin da in yayi mai kyau kowa ya shina abin da in yayi mumuna tunda mu manyan mu sun riga da sun indozin Senator Tunku Umaru Almakura ba kwara ne kawai kade abin tauna ba so sai ayi tunanin wasu abubuwa suna na da yawa a kasa wanda za su zo su rika ba lalle ko su ya rika wannan position ba so in ana so a samu cordial relationship tsakanin al'umma da mutane so ina ganin kamar zai fi cancanta shi Senator Tunku Umaru Almakura tunda shine ya zaga kuma an riga da an indozin kar jahan mu ta zama mun yi amai mun lashe amai duniya za su mana mumunan kallo da mumunan fasara so haka shine mun yadda kuma shine muna ba shi goyen baya dan shi ya cancanta
haka dai mazauna jihar ta Nasarawa ke kan bada tasu bahasi
sunana Rufusai Ramaman daga Wamba eto wallahi saboda Allah ban da ra'ayi amma dukkan su ne Nasarawa state ne kuma dukkan wanda Allah ya bashi muna goyen bayan sa shi Abdullahi da mumun san shi dan siyasa ne rikake mu sai da mu yi addu'a Allah ya bamu wanda zai so mu da siyasa ban ga zagon kasa ba domin dadawa ba su kan sai ya zabe kuma wanda Allah ya bashi sai a goye bayan shi ba kya ganin kaman wannan zai janyo matsala ma jam'iyyar ku ta APC kuma bare ka muna matsala ba domin na san duk abin da yake farko da kike da farkon ki kike da karshe
sunana honorable Jafaru AY a gaskiya shi ita demokradiya haka take wannan ya fito a nema wanda Allah ya bashi sai a mara mai baya fitowa bila dan bai da ta ku ba don a gaskiya na farko tukuna shekaru ma ya ka na biyu shi almakura ya fara wannan campaign 20 ne magana daya da Obasu fitini maza da wani abu ne da ba amma wannan zagon kasa ne gaskiya ne na gani kuma idan an ci gaba haka ba zai kai mu ga biyan bukata ba
jami'iyar APC dai ta ayyana ranar 26 ga watan Maris na wannan shekara don gudanar da babban taron ta na kasa Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya
a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
ci gaba da kafatawa da yake ci gaba da gabza a fagen kwallon kafa na club na zakarun nahiyar turai an kawo gabar farko wanda club goma sha shi da ke fafatawa a tsakaninsu a ranar talata an fafata ne a tsakanin chelsea da club din lili an tashi wasan chelsea na da kwallaye biyu a ragar lili sai kuma wanda aka buga tsakanin villarreal da juventus an tashi a wasan kunnen doki wato 1-1 a fafatawa da aka gudanar jiya Laraba tsakanin Benfica da Ajax an tashi kowa na da kwallaye biyu a ragar yar uwarta sai kuma gasar Premier League na kasar England da aka gudanar jiya tsakanin Burnley da Tottenham Hotspur an tashi Burnley ta jefa kwallo guda daya ita kuwa Tottenham bata da kwallo a yayin da Crystal Palace ta zura da kwallaye har guda hudu a ragar Watford ita kuma ta sami jefa kwallo guda Liverpool ta yi cin kaca ne wa Leeds da kwallaye 6 babu ko daya idan muka duba a Nigeria kuma a wasan Premier League da aka gudanar tsakanin club din Wakil Torres na Bautin Yakubu da kuma Sunshine Stars na garin Akure an tashi ne Sunshine din na da ci 2 ita kuwa Wakil Torres na da kwallo guda sai wanda aka fafata tsakanin Gombe United da Plateau United an tashi kunnen doki kowa na da kwallo guda a ragar yar uwarta yanzu kuma za ku ji cewar hukumar kwallon kafa na Afirka wato CAF ta ba da sanarwar sabon ranar da kungiyar kwallon kafa na Super Eagles na Nigeria da kuma Black Stars na Ghana za su fafata a kokarin da kasashen biyu ke yi don samun cancantan wakilci a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a kasar Qatar yanzu dai za a buga zagayen farko na fafatawa ce a ranar Juma'a 25 ga watan Maris na wannan shekarar a Ghana a yayin da zagayen na biyu kuma na ƙarshe za a kara ne a birnin Abuja Najeriya a ranar 29 na wannan watan wanda kuma ta samu nasara a cikinsu ita ce za ta sami tikitin da za ta wakilci nahiyar Afirka a kwallon duniya da za a yi kasar Qatar a wannan shekara ta 2022 idan Allah ya kai mu da ƙarshe kuma hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta janye sunayen alƙalan wasa da suka yi ritaya daga matsayin kwamishinonin wasanni shugaban hukumar kwamitin kwamishinonin wasanni na hukumar kwallon kafa ya shaida haka inda ya ce daga yanzu babu wani wanda ya kai shekaru 60 ko kuma ƙasa da shekaru 30 wanda za a ba shi matsayin kwamishinin wasa Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
to madalla a gaida Abdulwahab yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya
gaban Rasha Vladimir Putin ya kaddamar da farmaki kan Ukraine da sanyin safiyar yau Alhamis a wani hari mafi girma a turai tun karshen yakin duniya na biyu inda aka kai hari kan sojojin Ukraine a yankin gabashin kasar da ake takaddama a kai tare da harba makamai masu linzami kan wasu muhimman biranen kasar ciki har da babban birnin kasar Kiev Putin ya bayyana harin a matsayin aikin soja na musamman wanda yake nufin rage karfin sojan makwabciyarta ta kudu tsohuwar jamhuriyar Soviet amma yanzu take zama kasa mai cin gashin kanta tun shekara 1991 kafafen yada labaran kasar Syria sun rawaito cewa Isra'ila ta harba makamai masu linzami da dama zuwa sansanin sojan Syria dake kusa da Damascus babban birnin kasar da sanyin safiyar yau Alhamis inda suka kashe sojoji uku tare da yin barna Tashar talabijin ta kasar ta ambato wani jami'in sojan Siriya da ya nema a sake sunansa yana faɗin cewa sojojin tsaron sararin samaniyan Siriya ne suka harbo akasarin makaman masu linzamin.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Grisham da ta bada umurgi, da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.